Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur, suna iya samun mu a shagonmu dake W60 Dutsen Ma by Mataz Road Tudun Wada Cinema Kaduna, ko kuma gidan Shehu dake Kabala Road daura da Abu Mutalib Secondary School Sabon Garin Tudun Wada Kaduna, ko number waya kamar haka 0800 328 2198, ko kuma 0700 883 6613. Ai sauraro lafiya.
Urdin matai allazu fi tariqati tijani imtithalan li amrillahi wa sunnati rasulillahi waqt da'an bil qurbi min maktubi sayyidi abul barak tijani kai istighfari kai salati kai haylala sana ana qari wa karanta sirrun fatiha sirrun salati fati sirrun ziyara sannan ka tashi sannan magriba nayi kana dandali wata kila wurin abokai da zaran magriba ta kici to ni zan tafi wurin wazifa kenan ka tashi ka zo ai magriba da kai kai nafila sannan ka zo ka shiga da'ira ka zauna ai wazifa da kai kuma ana so ka bude murya ce wannan dariƙa suka ce idan mutum yana bude murya daga nesa in manzo Allah ya taho ana biye da shi zai ce shoti da kaji muryar wani ka san ko abun alfahari ne manzo Allah ya ce ya ga shoti da muryar wani ne ai ka more saboda haka ka ga ranar alƙiyama ka huta ka huta in mala'iku suka damƙo ka sai manzo Allah ya ce we know him ko ba haka bane mun san shi tun a duniya kullun sai mun zauna da shi to in baka zuwa wurin wazifa ina zaka samu wani in kana zuwa wurin wazifa kullun manzo Allah yana ganin ka sahabbai suna ganin ka mala'iku ma na ganin to da ranar alƙiyama in ta kacaje abubuwa suka cabe aka danƙo za su kai kurabi da shi mun san shi zo ko kuwa amma baka zuwa ba wanda ya san ka to ya kenan saboda haka wallahi dariƙa shine lazimi safa da yamma wazifa zikirin juma in babu wannan ba dariƙa sai dai kawai kai kana supporting kawai almaru ma wani ahabba amma kakka zake da yawa kuma bayan an rike waɗannan abubuwan a karanci da taban dariƙar kuma tun daga ruhul adab fatuhur rabbani ya budul farida buguya durra jawahirul maani rimahu ba bande sa amma ba ka mutum bai karanta da yawa ana dauka sai an tara wasu ilimai ne za ka karanta da shi yasa rashin kunya da jayayya bai kare duk ran da ka fara karanta da taban dariƙa in mara kunya ne kai za ka kagiya saboda kullun abin da suke magana akan nafsu kullun mutane suna dauka wai ilimin dariƙa wani abu ne mai zurfi sai in baka mutum zai lalace zai zama wallahi duk wanda ya faɗi wannan makin shoti ya ne ba wani abu na dariƙa da zaka taba ka lalace wallahi sai dai inda ma lalatacce ne ko a ce kakkai tarbiya in kai tarbiya zaka lalace ko a haba ihsani fa anta abdullahi ka annaka tarawa ce in kai zaka lalace a dama lalatacce ne kai kawai lalatacce ne duk abinda manzo Allah ya kawo in ka rike ba zaka lalace in ka rike ba za ka lalace ba sai dai me to dai yana faɗi yana cewa duk wanda ka ja ce mun bace mai ne a tafiya eh ba ai bace muke ba haraka muke ba a mun bace mai ne mun kure bai ganin mu shine sai ga to sai ce ai sun bace ai eh gaskiya mun bace ka gani ko saboda haka kaga musulmi kaga kirista ya bace ba ma guji kisa har kullum ba ma guje mai bautar rana ko mai bautar ruwa ko mai bautar shanu gani yake kirista halakacce ne kwanaki ta haka aka samu wani mutumin China yana ta faɗa a rediyo wai abinda yake janyo yaƙi-yaƙi a duniya da rikice-rikice saboda ana ta yanka ubangiji ana ta yanka alloli ana kullum da ka kunna TV zai ga ana yanka shanu saboda kai na janyo hankalin mutane a daina yanka Allah a'udhu billahi to gaji shi bai mutar shi kenan saboda ka ana yanka shanu shi yasa yaƙi yayi to kaga shi ba ma guje kirista ya bace mai saboda ya yarda da Allah shi ko bai ma san Allah shi kuma musulmi ya bace kirista saboda ya yarda da Annabi Muhammad shi ya san Allah bai san Annabi ba saboda kan wanda bai san Annabi ba bai san Allah ba shi yasa kullun kirista yake gani musulmi halakacce saboda ni ya bace mai yayi nisa ya bace sai yake gani musulmi batacce to musulmi kuma mu'mini ya bace wa musulmi dan dari kake ya bace wa ordinary musulmi yasa kullun musulmi zalla ya busa lazika ya yace dan dari ka kaza dan dari ka kaza an ce salatul fati ya fi qur'ani an ce dan tijaniya ya fi annaba 40 an ce za a shiga aljanna ba hisabi ba hayani so in ka gane karatun ba za ka dinga damuwa ba kuma da yace to alhamdulillah Allah ya sa kai ma ka kai makam ko taran wani ya zo ne shi Usman dan podium ke Usman yana zo ne shi akram kallahu ka ji abin da wasu mutane suke cewa wai wali wai wali ne wai wai ji sallafar ali wai Ka'aba yake ka ji irin wannan banna irin maganganu mujaddadi ya kamata ka tsawatar wai ya ce wai sallar asubahi azhar al-azhar magriba wai 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 ji Ka'aba yake ke Usman ne shi yana ta magana yana ta magana yana ta magana ashe ya kawo kara shi wanda aka karan shi ma a canki toya kira yake nan can yin shiru sai Sheikh Usman sai dauko mashi sai ja wani layi haka a jikin bango sai yi wani rubutu a ƙasa da ya rubutun kawai da ya sa hannu share sai ga Ka'aba kawai sai ta tashi kai maka dana ba shi kenan ba tashi dana kai ma yau sai boye a bayan Sheikh Usman sai zuwa ne shi ka tashi ka dana eh boye yana ne kowa yana ganin ka yace tashi mana Sheikh Usman yace wallahi da ka ce za ka tashi ka gwada ka gani ko ta gaskiya ce wallahi da sai dai a dawo da kai wallahi yace abinda wancan da kake jayayya yake faɗi gaskiya ne wai to wani mutum ne ya kai dan shi karatu ya kai yayansa karatu da kai yayansa karatu yaran kowa in zo fitsari sai dinga fitsari a ji malamin yayi duka yayi duka ba su bari ba sai ran da shi alajin yazo shi alaji ya akai aka bar yara suka sangarci haka kowane yaro ya zo fitsari yace ya akai aka bar yara suka lalace ta akarukan lafiya ne suka yi kowane yaro ya zo fitsari sai rika yin fitsari a ji kowane yaro an yi duka har yanzu shi Allah akarukan la ni ma sai nake yace asha to kaga ka zo ka kawo kara wanda ka kawo kara shi ma kai ci to hakkullin abinda ordinary musulmi yake cewa yan dariqa sun ce duka manzo Allah ya faɗa sai dai ilimin sa bai kai ba duka ba wani abu da shi Sheikh Tijani ya faɗa wanda manzo Allah bai taɓa faɗa ba sai dai kai fahimtar shi bata kai wurin to mu'mini abin da yasa kenan kai in mu'mini in dan dariqa ne kar ka taba waye ka damu da abin da ka ji wasu suna faɗi akan dariqa in ka ji kai dariya ka wuce in ba ka ba za ka bata kanka lokaci ba kai zikiri ba ba kai salati ba ka tsaya muqabala kuma manzo Allah ba zai zama ba aure saboda jayayya ake wuce kila a cikin jayayyan ma a ce iyayen sa kaza 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 a cikin a ce mutum dai kamar kowa aka ba rahama aure to laya kai ka bar shi da ilimin shi a ce to masha Allah wato mutum ne kamar kowa na'am yayi daidai masha Allah manya ji ka mun kenan a zauna lafiya to haka shi kuma musulmi wanda ya tarbiya ya ketare ya bace wa dan dariqa duk mutumin da ya azkaru tarbiya ce to shi kuma ya bace wa dan dariqa shi kuma dan dariqa zai zo ya dinga gani shine akan gaskiya wancan ba akan gaskiya yake to amma wanda ya azkaru bai ganin kowa cewa ya lalace saboda ya san duk a bayan sa suke to da dawo ne ka faɗi yayi dariya kawai ya buga ka bace kuma Allah ka hawo kula saboda haka yawwa abin da yake janyo nafsu ta mutu shine yunwa karancin bacci karancin magana kauracewa abokan banza ba abin da zai kashe ma nafsu ta sai wannan ne yunwa in kana yawan zama da yunwa to to magana ma ba za ta dame ka ba balle kai ƙarya balle kai gulma ba sai an koshi ba ake surutu to kana jinuwa wace surutu za ka sannan yawan magana sai ana magana ne ake ƙarya to ba ka yawan magana dama manzo Allah ce man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmu ana so ka zama da'iman bakinka shiru sannan na uku ya mun layi abun mamaki ne mutun yayi tarbiya a gaba ya na bulbuli balle ma farilla duk da dai sunna ce ta wanda bai tarbiya ba ba wani abu ne ke janyo wannan haushin bai san Allah ba sai kaga ƙarya ya tsawa masa na Allah ai ba duk abin da kaji ana cewa wai an fada a jawahin ma ni wanda suke fada Allah sun san ƙarya suke in sun shiga daki su ma dariya suke sun san sun hada fada ne kuma a ce kamar shehu Tijjani ce wai salatul bani da Qur'ani wanda shekarar sa bakwai ya hadace Qur'ani aikin sa kenan shekara 80 sai da manzo Allah mai alƙawari ma ce na lamunce maka in kai wafati da shekara 20 duk wanda aka haifa dan aljanna albarkacin ka shine shi wace ku yake babu 80 shekarun ransa dadin 20 a bayan ka aya shehin mu an baka kace ci mutan zamanin ka gare su hisabu babu duka je jannatul jawani tun daga ran da aka haifi shoti yare har shekara 100 duk wanda aka haifa dan aljanna sai dai in ya soki Allah ko ya inkarin shoti yare amma in dai bai soki martabar Allah ba bai taba shoti yare ba dan aljanna dai shekara 80 annabi ce mun kara ma 20 bayan ka duk wanda aka haifa in bai inkarin ka ba bai soki martabar mu ba dan aljanna to amma a ce wai kamar shi wai ya ce wai ya ce sai ka san wannan an bibiye shi ne an ga mai za a ce babu sai ka idan mutum yana kin kai bibiye kai ya lura ba abin da zai sai kawai shedan ya mai wahayi sai kaza yasa ba a so a ringa yin mukabala ko jayayya da wanda ba sa bayyana saboda su zikirin su kenan wannan mukabalar da jayayya in suka ce ai kaza kaza dariqa kaza kace a dariqa ai ga ta kuran zai ce to farin kyalle fa in ka kawo hujja ta ce to mandiri fa in ka kawo hujja ce to maulidi fa har kullum ba zai kare ba to laka abinda ba zai kare ba mai amfani shi ce wani ka je ka rike na ka ni ka bani a je a zauna za a mutu faman ya amal misqala zarratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala zarratin sharran yarahu saboda haka abinda ake so kowannen mai shagaltu da wannan zuciyar ta shi kana mu kokari mu gyara ta kar mu damu da abinda duniya take ciki mu ta kokari mu ga mun gyaru tsakaninmu da iyayenmu yayi kyau tsakaninmu da ubangijinmu yayi kyau wai shi Ibrahim yana cewa idza kunta tasfuli wajen buka salihu faqad tafi adma auqadu kullu muharba idza radiya lil muqtaru anni falam ubal maqala ushatin wai ka hindun gabu wai ya rasulullahi ina da makiya da yawa amma abin da nake bukata ka yadda ni in ka yadda da ni to maganganun ƴaƴan karuwai bai dame ni ba in kace ka yadda da ni to ƴaƴan karuwai su je su ta hayaniyar su ba abin da zai cuce ni za su ta wahala kawai makogoron su ya zafi zuciyar su ta zafi kawai amma ni ina nan garau sannan idan ka tsarkace ni wutar da magiyana sai kunna ta mutu to abin da kowannen mu ake san shi da shi ke mai kokari tsakaninmu da annabi ya daidai tsakaninmu da ubangiji ya daidai ko da mutane tsakaninmu su amma fa da sharadi kar ka cuci kowa amma in su sun matsa sai sun cuce ka ba su kai su tai hayaniya ne kowa zai mutu ai in an mutu kuma za a karanta aikin kowa za a ga waye ne gaskiya amma a duniya ka tsaka kana ce wai ni ne mai gaskiya a ka bar kowa yi ta hayaniya in an mutu sai a ga waye ne gaskiya to da ka yawa wannan samari da suka shirya wannan majalisi Allah ya saka musu alkhairi Allah ya biya kowa bukatun shi Allah ya sa zikirorinmu ya sa wannan zuciyar tamu ta halaka zuciyarmu ta kalbu ta rayu zuciyarmu ta nafsu ta mutu zuciyarmu ta kalbu ta rayu Allah ya mana haka albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma shugabanninmu da suke kokarin agaza mana a cikin wannan tarurruka to Allah ya ce muke su ma Allah ya biya bukatun su wannan anguwa na rigasa Allah ya ƙara arziki mai yawa arzikin na zahiri da na baɗi arziki ɗan kasuwar mu Allah ya ƙara buɗa musu masu aiki ma'aikatan mu Allah ya ƙara musu girma a wurin aikin su makarantan mu Allah ya ƙara musu hasken ilimi a wanda kuma suke da abin da suka sa gaba na alkhairi Allah ya biya musu bukatun su sannan kuma Allah ya cika mu da arziki na ma'ana arzikin soyayyen manzo Allah har mu kai ga ganin shi a bacci da kuma farki wannan shine duk mutumin da ya karɓi dariga alamar ya zai ya gane cewa yana ci gaba yana yawan mafarkin annabi har ya kai ga ya fara ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma baka ganin annabi ka tsaya kana ta jayya ai ya kamata ka dinga kuka wai shin dariƙan nan ko kana yin ta da kyau kana yin ta da kyau har yanzu baka ga annabi ba to da ka adagi ai ta aiki Allah ya taimake mu Allah ya shuwa gabanin mu na wannan abuwa Allah ya taimake su bi maman mu iyayen mu Allah ya kara musu yadda wanda suka yi wafati Allah ya gafarta musu wanda kuma suke da rai Allah ya jadara su mu karanta fatiha da kullu wallahu shahid islam ne fati 10 hadiya bi shay wa'i duk da abin da muka faɗi da yawa abin da ya kamata a rike da abu uku farko an san yanda zuciya take caccanzawa mutum zai tashi yanzu mun tashi karatu mutum zai je ya zauna ya ce to yanzu wannan karatun da aka yi shin wai ni zuciya ta wacce ce nafsul ammara ce ko nafsul lawama ce ko nafsul mutma'inna ce ko nafsul mulhama ce ko nafsul radiya ce ko nafsul mardiya ce ko nafsul zakiya ce ko nafsul kamila ce dan ka san ba ma yi wa kanmu adalci yanzu da an zo an fadi wani makami kowa sai ya ji a kai kawai kuma alhali ba za ka kalli wai shin wanda suka kai wani mai aikin su to da sai ka kalli aikin ka kaga shin banna kake yi ko ko aikin kwarai kake daga nan sai mu ce fara kokari ya za a zuciya ta tashi daga ammara ta zama lawama ta tashi daga lawama ta zama mulhama ta tashi daga mulhama ta zama mutma'inna har Allah ya magana da ita saboda sannan kuma a san abin da ke kashe ta yunwa karancin bacci karancin magana kauracewa abokan banza wannan a rike su da kyau abin da ke kashe nafsu yunwa karancin bacci yawan bacci din yana sa mutum ya zama kaman alade yawan mutum kaman shine sai ga kullun musu da jayya in kaga abokinka kullun musu da jayya da gulma ba abokin bacci yana daga abin da yasa ga sufaye da za a tara sufaye a nan a tara malamai zalla a wuri ko a fuska za ka sa akwai bambanci fuskar su kawai in ka kalla saboda hasken kiyamun laili waɗannan ku hasken bincike ne kawai za a yi muƙabala gobe sai a fara duba ne in ka ga sun kwana ba su yi bacci wallahi muƙabala zan amma za a taɓa tunani a kwana ana kukawa ba a haɗa nan su musulman san ana haka musamman nan layi kawai me za mu faɗa gobe mu kunyata abokin jayya shi ne kawai saboda haka yawwa karancin bacci karancin magana zikirin ka yafi maganan ka yawa salati ga annabi fi yawan surutu yawan surutu shi ke janyo ka dinga faɗin abin da ba shi ke ba kuma duk abin da muke faɗa fa rubuta ake mala'iku suna nan in ka faɗa alkhairi a rubuta in ka faɗa sharri ma a rubuta saboda haka ya za ka yi duka ta ɓata bakin ka ana ta rubuta ma sharri ba gara kai ta zikiri ba ko kai ta salati saboda haka Allah ya taimake mu ya rabbu ya rabbi ya rabbahu ya samadu wa kun mujisan lana ya wahidul ahad ya barru ya witru ya ain muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu ajis ubaidan wa farrij karbahu abadan ya man la shabiya lahu haqqan wala niddu antal qiyas li kulli khaifin wajlin ya rabbu ya haqq ya man la lahu diddu farrij li ummati khairal khalqi gammahu ولا ينالهم نصب ولا حسد للمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الانصاب يا احمد صل وسلم على خير الورى ابدا محمد الالي اصحاب سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله
alhamdulillah insha Allah mun nemi izini a wurin shehu shehu kuma ya bada izini a karin tambayoyi da aka yi amma wasu tambayoyin ma cikin bayanin shehu shehu ya bada amsan su a cikin bayanan shi da haka za a ji ba a karanta wasu ba sannan wasu su yi kama da juna shehu tambaya na farko wannan bawan Allah ya ce yana ma mutum shehu kyakkyawan fata da fatan an sha ruwa lafiya kuma an yi sallah lafiya Allah ya shi baju ya ce ya shehu yana buƙatar Allah a bambance mai tsakanin nafsu da kulubu da ku'adu sannan wanda ta fi sai kama da ita shi ne ya shehu ya ce me ake nufi da lin nafsi aibun walin ku'adu aibu lin ruhi aibun walin tafihi raibu
ya ce bambancin nafsu da kalbu wato da kuma me da fu'adu shine baitin da ya janyo shi Ibrahim ya bada lin nafsi aibun zuciyar nafsul ammara tana da aibu lin fu'adi aibu ma ka zama fu'adu mara'a din nan kalbu kenan wala kusin min nafsin lawama ita ce nafsin lawama to ita ma tana da aibi lin ruhi aibu shi Ibrahim ya ce kai ba nafsu ba ba kalbu ruhin ma yana da aibi shekara ta 21 a duniya lokacin su ba sun dauka nafsu ce kawai ke da aibi da kalbu shi wace har ruhin ma yana da aibi to aibin su aibin nafsu ya tattara wurin san cin abinci mai dadi da shan abu mai zaki da sha'awar mata da sha'awar gidaje mai kyau da sha'awar hawa motoci anan ne ake banna ita nafsu sha'awar ta nan wurin ke tsayawa san cin abu mai dadi san shan abu mai zaki san mata kyawawa koda ba naka bane ka neme su san shiga gidaje mai kyau da irin waɗannan shine aibin nafsu aibin fu'adu shi kuwa ba maganan ciye-ciye bane ko zinace-zinace a aibin fu'adu shine san girma daga hanci takama da iyaye takama da ilimi takama da zikiri takama da ibada shine aibin fu'adu a gane bambanci aibin nafsu shine kaga kaman misali sata zina shan giya liwadi da sauran fasadi shine aibin nafsu aibin fu'adu san girma alfari takama daga kai girman kai jin kai hasada keta munafunci kinibibi shine aibin fu'adu aibin ruhi da'awa san karama kullun so kake da ka fito saboda kayan zikiri kankana ta yi sama ko wani muridi ne ya zo wurin shehin shi yayi halwa kwana 41 ya fito ran shi a baci shehin ya ce yaya abu gashi ka yi kyau eh ka yi kyau kwanan wallahi akbar wallahi har yanzu ban fara tashi ba kuma ma akwai wani kududdufi a kofar gidanmu ma ni da na fito ma na dauka in na taka zan ji kamar na taka tudu ina fada a kafa da ya limeji ya ce amma kai can ka yaro ya ce ka zauna a daki kwana 41 baka ga aibin kowa ba baka zagi kowa ba baka ci haramun ba baka sha haramun ba baka yi ƙarya ba baka ji gulma ba da kunnanka baka yi gulma ba da bakinka amma baka gode wa Allah ba wai ka ta haifa ba ka amma ba a sararre ka baka ya ce ai babban abin alfahari ka kwana 40 baka yi ƙarya ba ka kwana 40 baka yi gulma ba baka ga aibin wani ba baka zagi kowa ba ya ce shi ne abin da ake nema to saboda haka shi aibin ruhi san karama san karamomi san tahi sama san makaman walita ya ce fara tunani ai yanzu ina cikin nukabahu ko yanzu da gani na shiga cikin autaru ai kwanan nan zan zama kudubi to aibin ruhi kin wannan shine lin nafsi aibun lil fuadi aibun lil ruhi aibun laysa fihi raibu babu ƙarya cikin wannan aibin nafsu zinace zinace shaye shaye sace sace da sauransu aibun fuadu san girma girman kai jin kai ita hasada da sauransu aibun ruhi da'awa da'awar makamai da sauran abubuwa wannan shi ne sai me yace
gaba shi yace mutum ne aka gayyace shi zikirin juma zikiri na da ake yi ake taruwa a waje ake yi
to dariƙa ga yadda take ga kuma aikin ta so wani ya ji aikata wani abin shi kada a sashi a cikin maganar dariƙa ba a samun musulmi yana shan giya manzo Allah ne ya ce a sha ba a samun musulmi yana zina manzo Allah ne ya ce a yi ba a samun musulmi yana luwadi me yasa ba a cewa musulmai sun yi kaza sai in dan mutum ya shiga dariƙa ne in yayi zace in dariƙa ko kuma idan mutum ya yi azkaru ya je aika sai a ce masu tarbiyya wannan ƙarya ne kawai wannan ana fakiwa da wata hikima ce a karye wani gimshiki na cikin dariƙar tijaniya hikima ce dan mutane suna da hikimomi da Allah ya ba su akwai mutumin da ya san cewa in yi soki dariƙa direct za a karya shi to sai yi hikima sai kwashi waɗansu mutane sai manna wani abu sai ce ƴan dariƙa ne ko masu azkaru sai a ce shi azkaru ba kyau kaga shikenan faida ta rushe tunda in ba azkaru ba faida in ba waziba ba dariƙa in ba sallah ba shari'a dama uku ne shari'a dariƙa hakika in babu sallah babu azumi babu zakka babu haji ba shari'a idan babu lazimi safa da yamma ba waziba ba zikirin juma'a ba dariƙa in babu ma'awali babu la ilaha illa al-awwal wal-akhir az-zahir al-batin babu salat al-fatih ba sirrin ziyara ba sirrin fatiha ba sirrin salat al-fatih babu azkar saboda haka kaga ashe wani laifi kamar mutum a gaba ya sallah ko a ga mutum ya je ya shiga wani layi na wasu ɗan iska wannan kwata kwata ba in aka danganta da dariƙa wanda yayi wannan makin shoti jani kuma ranar alƙiyama zai hisabi shi da shoti jani saboda ba almajiran shoti jani bane dan ne waɗanda ba almajiran shi ba a hada shi da su in ba zalunci ba ne nufin a cuce shi a ƙarawa maƙiyansa yawa shi ne kawai amma in ɗin aisho da ya ce la azkuru illa ma rattabahu li sayyidul wujudi ni kaina bana karanta wani abu sai abinda manzo Allah ya nuna mu to da kaya kuma wasu mutane za su yi wani kuskuren su yi wani banna sai a zo a haɗa su da ɗan ɗariƙa sai ɗan ɗariƙa ne wallahi ƙarya ne wanda ya san ɗariƙa zai ce wasu mutane da suke zuwa wurin ɗan ɗariƙa ma ba yin dariƙa bane ba yadda za a yi wanda yake dariƙa ga abin da dariƙa ta ce dariƙa kullun tana magana akan Qur'ani da Sunna to ya kuma abin da ya saba Qur'ani ya saba Sunna kuma a cewa yin dariƙa to saboda haka zakirai su gane in zaka ce gani zaka ga zakiru ana fada ana zikiri ba sai ga an kawo fada kar san me suke fada ba Allah suke fada wallahi ko wani ya fi zakin murya sai ga ana jin haushi kar san to ina zikiri kuma wanda kamata ana zikirin nan an mai da kowa kulluman ana ya fanin kan la ilaha illallah ta karar da kowa amma ana yi kana hararan wani kaga bayan zuciyar ne ke zikiri ba tsakiyar zuciya ba zai kwace ne wai mu tafi gida saboda haka ainihin bayan zuciyar ne ke saboda haka zakirai su gane zikiri ba kai ta zikiri da baki ba shine zikiri kai zikiri ya shiga cikin zuciyanka ya shiga jininka da bargwanka ya yi tasiri a cikin aikinka amma ana zikiri lokacin sallah ya kace ba za ka yi ba me yake nan ko kuma ana cikin zikiri ya ce ran juwa a haɗe zikirin waye ce inda an san ɗariƙar za a yi to mafiya za ga gashi samari ne tewa an taru ga himma ana ta zikiri an yi gumi amma ba a san ɗariƙar ba sai da ga rashin kunya kawai ya taru a cikin shi sai jayayya da musu ko ba za su taɓa yadda ba su san ɗariƙar ba saboda sun ɗauka sun san saboda wannan zikirin da suke an da kirji wurin awa goma to kawai zikirin nan an san ɗariƙar so da ka ba wani zikiri da za a yi a ce a haɗe da zikirin ba ba wani zikiri da za a yi a ce wai lokacin sallah ba za a yi sallah babu wannan zikirin wallahi to dan bai taɓa yadda da wannan so da ka irin wannan wasannin duk shi ke kawo rudani mutum ya tsaya tsayin daka sosai akan ɗariƙar ga abin da shi tijani ce kawai wannan shi ne magana sai me ya ce
tambaya na gaba ya shi kamar daga masu yin wanda suka yi azkaru wai daidai ne mutum ya yi azkaru sannan ya fito kuma in yaga wani abu ya ce Allah ko ya ce ma wani Allah da irin makamantan wannan mulungani
wannan maulama shaudari ya bada amsa ina ji shekara uku ce yace ba Allah suke yake wanda yayi azkari ya fito yace Allah wannan wannan yace ba haka yake nufi banji shaudari yace misali kamar ni ne ya faɗi sunan sa shaudari Usman Bauchi yace naje haji sai na siyo kayayyaki jakunkuna da yawa kowace jaka an rubuta Dahir Usman Bauchi Dahir Usman Bauchi sai aka zo cikin kayayyaki ana nema zaci ga Dahir Usman Bauchi ga wani Dahir Usman Bauchi ga wani yace shi saboda haka mai azkari yace ga Allah yana nufi ga kayan Allah haka yace saboda haka wanda bai sani ba sai dauka wai ana nufi kaza kaza abinda ya kamata in kaga wani yana wannan wai yana kalan ka ne kai ma ka je kai wata kila kai ma gobe ka fada Allah ba mu maki eh wanda kila kana cewa kaza 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 wani ya taba zuwa ya kai kara wurin shaudaru ya'yan su suka yi azkara suka yi suna irin wannan yace haka kike cewa inna lillahi wa inna ilaihi kai haka ake yi ku nuna abinda ba Allah ba ku ce Allah in ai ba abu Allah sai Allah ba abu Allah sai Allah sai ce to mutane ku da suka tafi shaudari ya dauko takarda ya rubuta ma'awali ya rubuta ya bashi ya ce ka je ka yi lokaci kaza da lokaci kaza shikenan da yazo yayi usudi aka ce kaza 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 yace kullu man alaiha fani to shikenan saboda haka wai gana ba kan ba ta zargiya ba mace da ta ido da ta gani to saboda haka shine ma'anan aina ma tuwallu fasamma wajhullah abun ba wai aikin shi Ibrahim ne wallahi duka qur'ani duka abin da kaga ana yi ko ana faɗa ka bi qur'ani kaga sai dai kawai wanda suka san qur'ani su suke yin wannan saboda haka Allah ya taimake mu amma bai kamata mutumin da yayi azkaru ya samu warzaka ya dinga yin maganganu ba bakin in mutum yayi tarbiya matakin farko ba ka raba mutum da wannan kawai mutum ya fito daga tarbiya bai dade ba ba ka raba shi da irin wannan amma idan ya wuce wannan ana so kuma ya kawo baki in ba haka ba sai kuma ya lalace amma matakin farko wannan wajibi sai in ya wuce to shikenan kuma sai ya kame sai kuma ya shiga cikin mutane ya yi daidai da kowa amma in kuma ya ci gaba da abubuwa haka 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 to kuma ya lalace ke saboda haka a kiyaye duk wanda kaga yazo yana cewa kaza 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 kai ma ka dage ka je kai azkarin nan kaga dai wani ne kar ka yadda a dinga wasa da hankalin a dinga nuna ma abinda ba Allah ba a ce ma Allah ka je kai ma ka je kai azkarin
Akwai sai tambaya na kusa da na ƙarshe saboda lokaci ya shehu ya ce shi ne lokacin azumi ya yi kuma ya yi tafiya ya koma wani gari to ga shi bai samun daman yin wazifa yana da daman da zai dinga zama shi kaɗai ya yi wazifa
dama sharaɗin jami'i in ka samu ƴan uwa in ka je garin da babu ƴan uwa kai ko ma garin ku akwai ƴan uwa amma matafi ne kai kamar kana aikin mota kuma ya zama da ai sallar asubahi kuke fita ba dama ka zauna kai jami'in wazifa to kai kai kaɗai a cikin mota amma sai dai ba za ka karanta jawhara ba sai karanta salatul fatiha 20 shi ne shirin amma kuma idan can inda kake din babu ƴan uwa to shikenan kana iya samu wuri ka zauna kai wazifa ka amma ka karanta jawhara kai kamari kai kadai ba za ka bude baki ba a zuciya za ka yi abun in ka samu lokaci wata sai ka dan hawo mota ka je inda ƴan uwa suke a je a yi tare sai ka dawo ko da a sati su da kar ka yadda ka miƙe kafa kuma ka ce ai ba ƴan uwa kai dan yi kokari ka nema in ka rasa to kai tai ko da ya kai shekara ba komai
na'am
shi
wannan bawa Allah yace yana neman shi ya mun ƙara bayani akan idan yayi tafiya zai ci gaba da yayi tafiya yana yin kasar to zai ci gaba da yin sallolin nafila sannan kuma yace ai uwashi ta rubuto ta ce shehu ya mata addu'a tana neman miji na gari da fatan Allah ya ba ta miji na gari sannan ɗan uwan shi ma yace yana neman aiki ne yana buƙatar shehu a tashi cikin addu'a ai
kasar ba za ta hana nafila ba za ka ci gaba da nafilfilinka duk da kake na alkhairai da abin da ka san kana yi wa Allah ka ci gaba ai ba wai ana nufi dan kana kafir wai Allah baya wurin bane a abinda ka saba yi wa Allah ci gaba da yi masa kai babu wani matsala an kawo maka sauki ne saboda halin da kake ciki na bakunta ita kuma yar uwa da ta nemi ai mata addu'a duk sauran ƴan uwa ma mata da ba su samu mazaje ba Allah ya ba su zaba musu mazajen kirki da kwarai Allah ya zaba musu mazajen kirki su ma samarin da ba su samu matan aure ba Allah ya zaba musu matan aure na kwarai kuma shi wanda yake neman aiki din nan shi ma Allah ya ba shi aiki sauran ƴan uwa ma duk wanda yake da wata bukata Allah ya biya masa bukatarsa zahiri da batini albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma duk Allah ya biya muku bukatunku samarin wannan gari na rigasa duk Allah ya taimake su baki da da sauran ƴan uwan mutanen Kaduna baki da akwai shi malam Ibrahim sai mu bashi mana addu'a gaba da yau fatar
sunan Allah na musulmi alhamdulillah rabbil alamin